ni dai a ra'ayina dangane da karin kudin tiketin jirgin sama da ake so a yi shine gaskiya zai dan bada dama dan farfado zuwan wannan cutan na coronavirus ya jawo karayan tattalin arzikin su
wani fitaccen dan kasuwa Muhammad Awwal Ma'azi kenan da ra'ayinsa akan yadda karin kudin tiketin jiragen sama zai shafi al'umma baya ga karin kudin tiketin sufurin jiragen sama da hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama wato FAN ta ayyana a cikin wannan wata da muke bankwana da ita na kaso 100% wasu yan kasar sun tofa albarkacin bakin su akan yadda wannan karin zai shafi kasuwancin su tare da takurawa masu sayan kayayyaki wata fitacciyar yar kasuwa Abida ta bayyana yadda karin zai shafi kasuwancin ta da cewa
dangane da wannan karin kudin tiketin na jirgi da aka ce za a yi 100% gaskiya zai shafi masu kasuwanci da dama ba ni ba ma har duk wanda ke kasuwanci saboda abin da za a yi lakakari da shi shine in kai tafiya zaka biya kudin jirgi banda kudin jirgin da zaka biya in ka je inda zaka je ko nan kasan mu na Najeriya ne ko kuma a waje sai ka biya kudin hotel mota kuma duka zaka sa su cikin wannan abubuwan da kai na kasuwancin zai kara maka kaya kudi sosai so yanzu da haka ma da ake yi ma mutane na kuka da shi balle yanzu a ce an kara
a nasa bangare Rabi Abdullahi Makarfi ya ce karin kaso 100% ga kudin tikitin jiragen sama bai dace ba
ra'ayina akan maganan karin kudin sufurin jirage bai dace ba a daidai wannan lokaci da aka fito daga wannan yanayi na COVID-19 da ya shafi duban kasuwanci da hada-hada da mutane suke ya kamata ne a ce gwamnati ta duba ta sauƙaƙa ma mutane kafin al'amura su miƙe su dawo daidai
a bangaren shigowa da na'urar robotics domin takaita cuɗanyen mutane gabanin sake buɗe ayyukan sufurin jiragen saman Najeriya ministan sufurin jiragen sama Honorable Hadi Sirika ya bayyana cewa ya gamsu da gwajin aikin jiragen sama da suka gudanar a jiya Asabar duba da yadda aka sanya na'urori da sauran kayayyakin kare kai saboda yiwuwar sake buɗe ayyukan sufurin jiragen sama nan ba da jimawa ba.
More than 90% satisfied. The spaces we passed through Lagos and Abuja, we trained our staff to ensure the physical distancing. We provided COVID-19 compliant toilets. We provided for hand sanitizers. We reduced the amount of people the departure halls will take. So we've done everything humanly possible to ensure that people remain physically distant and of course they're also following all other protocols.
Wani malami a Jami'ar Jihar Benue, Dr. Hamid Muhammad, wanda ya sauka a filin tashi da saukar jiragen sama Nnamdi Azikiwe a birnin Abuja. Ya yaba da tsarin yin amfani da na'urorin robotics da aka kaddamar.
Gaskiya zai taimaka kware da gaske. Rage yaduwar ciwon kuma zai rage cuɗanya. Matakin da su dauka gaskiya yana da kyau.
Masana a fannin sufurin jiragen sama dai sun bayyana cewa wannan sabon tsarin yin amfani da na'urorin robotics tare da gwajin aikin jiragen sama da aka gudanar na nufin cewa akwai yiwuwar fasinjojin kasar ba za su shafa tsawon lokaci ba kafin su fara zirga-zirgar su na yau da kullun. Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
dangane da maganan kawo robots a airport kuma gaskiya abu ne mai kyau duk da dai muna ganin kasashen da suka ci gaba sun introducing din wannan robots din yakan kawo ragewan yaduwan cutar nan na coronavirus.